إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukannin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan rana ta asabar a yau muna 29 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 18 ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya wannan shine darasin mu na biyu a cikin karatun mu na littafin la ilaha illallah معناها شروطها نواقضها وفضائلها ولف ربما لمي الشيخ أبو عبد الله محمد ابن سيد ابن رسلان حفظه الله تعالى لقولنا مسألة من البركة أنا مسألة جمعة نتنا وادا مرقا إيه الهجي دمال الله تعالى يمشي رحمة الله يقفل تامشي مسألة جندكي نن تيتن جوس يما دزرنده هوتيل أنا نشكين غريم بوشي darasinmu na baya a muqaddimar da muka yi mun fara karanta muqaddimar da malam ya kawo kuma idan yan uwa basu manta ba mun yi doguwar shimfiɗa dangane da abin da ya shafi muhimmancin karatun tauhidi da kuma alaƙar karatun tauhidi da darajar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma tsayar da annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na bawan Allah manzon Allah ba tare da wuce iyaka wajen girmama shi ba ba tare da kuma takaita haƙƙin sa da rashin bashi cikakken haƙƙin shi na girmamawa da mutuntawa a matsayin shi na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan yan uwa basu manta ba mun yi bayani a inda malam ya kawo mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci dukkan halittu ne domin su bauta masa. Kamar yadda Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Allah ya ce ban halicci aljanna mutum ba sai don su bauta ba. Dalilin da yasa na halicci aljanna na halicci dan adam shine saboda su bauta min ni kadai inji Allah madaukakin sarki. Malam ya yi mana bayani cewa wal ibadatu hiya ta'atullah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi ibada kuma shine yi ma Allah biyayya ta hanyar aikata abinda Allah yayi umarni a aikata da kuma nisantar abinda Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da a nisance shi kama bayyana zalika subhanahu ala alsinati rusulihi kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi bayanin wannan maganan dalla dalla daki daki a bisa harshen manzanninsa da ya aiko zuwa ga mutanen duniya fal ibadatu malam yace ibada ismun jami'u suna ne gamamme wanda ya hada ya tattaro li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda wanda ya tattaro duk wani abin da Allah yake so kuma yayyadda da shi min al aqwali na maganganu wal a'mali da ayyuka az-zahira wal batina wadanda ake yi a bayyane da wadanda ake yin su a koyi fa ibadatuhu subhanahu malam yace bautan Allah madaukakin sarki hiya ta'atuhu shine yi mishi biyayya bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahzuri ta hanyar yin abinda aka yi umarni a yi da nisantar abinda aka yi gargadi aka ja kunne cewa a nisance shi wa dhalika huwa haqiqatu dinil islam wannan shine haqiqanin addinin musulunci li anna ma'na al islam domin ma'anar musulunci in kana so ka san menene musulunci al istislamu lillahi ta'ala shine sallama ma Allah da miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki al mutadammin ghayata lin qiyadi wa dhulli wal khudu wanda ya kunshi wato kaiwa makura wajen wato ainifin miƙa wuya da kaskantar da kai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa kama amara Allah ta'ala bi ibadatihi kamar yadda Allah yayi umarni cewa a bauta masa shi kadai naha an ibadati siwahu hakanan Allah yayi umarni yayi hani akan bautan wani wanda ba shi ba ma'ana shine irin yadda Allah yayi umarni yace a bauta masa to haka kuma yayi hani akan bautan wani wanda ba shi ba hakan na nuna mana cewa ashe bautar Allah ba ta yiwuwa sai an hada da kore bauta daga duk wani wanda ba Allah ba bai yiwuwa a bauta ma Allah a daidai lokacin da ake bautar Allah kuma ana hadawa da bautar wani wannan zai zama akwai shirka a ciki qala ta'ala Allah yana cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut Allah yace haqiqa mun aika ma kowace al'umma da manzo muka ce ku bauta ma Allah shi kadai sannan ku nisanci bautan dagutu ku nisanci bautan duk wani abin da ba Allah ba wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a Allah yace ku bauta ma Allah kada ku hada shi da kowa wajen bauta wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa faman yakfur bit-taghuti duk wanda ya kafirce ma dagutu wa yu'min billah yayi imani da Allah shi kadai faqad istamsaka bil urwatil wuthqa haqiqa wannan yayi riko da igiya mai karfi lam fisama laha wacce ba ta yankewa wannan yana nuna mana wadannan ayoyin kamar yadda malam ya kawo mana su suna yi mana bayani akan cewa baya yiwuwa a ce mutum ya iya bauta ma Allah yadda Allah yake so a bauta mishi dole kuma sai ya hada da nisantar duk wani abun bauta wanda ba Allah ba Allah shine kadai abun bauta babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya in ba Allah ba duk wani wanda aka bauta mishi kuma bayan Allah to an yi bauta ne ma wanda bai cancanci bauta ba haƙƙin bauta haƙƙi ne na Allah shi kadai babu wani wanda yake da mallakar haƙƙin bauta in ba Allah ba saboda haka duk wanda yake son ya gamu da Allah lafiya yake son haduwa da Allah lami lafiya yake son su zauna da Allah lafiya a duniya kuma ya gamu da Allah lafiya dan tashin kiyama to dole ne akan shi ya nisanci bautan duk wani abin da ba Allah ba domin shi a wajen Allah duk wanda yayi ma Allah shirka to duk kyawun ayyukansa duk yawan aikin a wajen Allah bataccen aiki ne duk kirkin da zaka yi ma Allah in dai zaka yi ma Allah shirka to a wajen Allah sunan ka mara kirki kuma kamar mu ma yanzu duk kirkin ka duk nagartanka in dai zaka yi ma mutum shirka zai dauke ka a mutumin banza misali yanzu mu gane misali wannan akwai bautan Allah shi kadai baya bauta ma wani wanda ba Allah ba amma akwai ƙarya akwai fasikanci
akwai duk wani aikin haram yana yi amma ban da shirka shi kuma wannan kullun a masallaci ma yake tsabara gin yawan sallah amma kuma yana zuwa wajen boka ko yana kiran wani wanda ba Allah ba yana bauta ma wani wanda ba Allah ba wato in kana so ka fahimci misali kamar a ce kai ne yanzu kake da mata guda biyu da kuma ƴaƴa guda biyu sai zamana cikin ƴaƴanka nan guda biyu wannan yana kyautata maka yana maka duk abin da kake so zai baka kuɗi ya sai maka abinci ya sai maka madara ya sai maka sutura ya baka nama ya maka duk abin da kake so shi kuma wannan mutumin banza ne bai maka biyayya hasali ma jira yake yi wancan ya kawo abin da ya kawo maka shi yazo ya dauke yanzu a karan farko a wajenka cikin waɗannan ƴaƴan waye mutumin kirki waye mutumin banza a cikin su wanda yake kawo wa ko shine mutumin kirki wannan ba da ba maka biyayya sai dauke naka a wajenka yanzu me shi mutumin banza ne shi to sai wata rana ka shigo gida sai ka samu wancan da yake maka biyayya yana maka duk abin da kake so yana kawo maka duk abin da kake so sai ka same shi kuma yana kwance da amaryanka akan gado yanzu wannan kirkin nashi da a wajenka in an aka ce cikin ƴaƴanka waye dan albarka shine yanzu wannan albarkan da kirkin yana nan ko ya rushe ya rushe me yasa ya rushe saboda ya maka shirka ya maka tarayya haka yanzu a wajenka duk wannan kirkin da yayi ashe mutumin banza ne shi yanzu aka ce cikin ƴaƴanka waye dan albarka waye mutumin kirki ba zaka nuna wancan me maka dauke dauke to kaga wallahi al-masalul a'la haka yake agun Allah dun nagaltanka duk aikin kirkin da zaka yi ma Allah in dai kai ma Allah shirka to mutumin banza mara shirka yafi ka wajen Allah jama'a Allah ya sa muna fahimta a samu mutumin banza lalatacce amma baya bautan wani Allah to yafi nagaltacce mai bautan wani Allah dan da an isa gaban Allah ran tashi kiyama shi wata kila in aka duba munanan ayyukansa Allah sai ya fi mishi ya gafarta mishi shine wayaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana yafe duk abin da ba shirka ba ga wanda ya ga dama kai kuma da anje sai aka duba ci ayyukan da ka mutu akai baka tuba ba akwai shirka to ba kwata lokaci sai wuta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba ya yafe ba eh innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to Allah ya haramta mishi aljanna sannan makomar sa tace wuta Allah ya tsare mu malam yace wa qad bayyana subhanahu wa ta'ala anna man wahadahu wa akhlasa al-ibadata lahu Allah yayi bayani cewa duk wanda ya kadaita shi da bauta ya tsarkake bauta ma Allah shi kadai walam yakhliq imanahu bi shirkin bai cakuɗa imaninsa da shirka ba kana minal aminina fid dunya wal akhira to zai zama cikin waɗanda suke da aminci a nan duniya kuma suke da aminci a lahira al muttadina ila siratil mustaqim waɗanda aka shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce alladhina amanu lallai waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin basu cakuɗa imaninsu da zalunci ba shine sai mu tsallake mu je gaba malam yace wallabsu alqalbu abinda ake nufi da walam yalbisu ay walam yakhlidu basu cakuɗa ba to menene zalunci anan sai yace wazulmu huna ashirk zalunci anan shine shirka ai walam yalbisu imanahum bi zulmin bima'ana walam yakhliqu imanahum bi shirkin sun yi imani amma basu gauraye imaninsu da zalunci shirka ba sai Allah ya ce ulaika lahumul amn waɗannan suke da cikakken aminci wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu da Allah ya shirye da su ai alladhina akhlasu al-ibadata lahu wahdahu ma'ana waɗanda suka tsantsanta ibada ga Allah shi kadai walam yakhliqu imanahum bi shirkin basu cakuɗa imaninsu da shirka ba wa hum bi dhalika muwahhiduna lillahi ta'ala da wannan suka zama masu yin tauhidi da kadaita Allah da bauta. Abin da yasa suka zama cikin masu kadaita Allah da bauta shine rashin cako da imanin su da bautan Allah, da bautan wani Allah. Wallabsu al-khalqu wa zulmu huna ash-shirk. Zalunci anan shine shirka. Malam yace al-labsu shine al-khalqu shine cakudawa. Fa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala. An karmo daga Abdullah dan Mas'ud, Allah shi kare da a gare shi, yace lamma nazalat, lokacin da wannan ayat ta sauka, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi. Lokacin da wannan ayat ta sauka, Allah yace waɗanda suka yi imani basu cako da imanin su da zalunci ba. Kulna ya rasulullah, sai muka ce ya manzon Allah, ayyuna lam yuzlim nafsa, a cikin mu waye bai taba zaluntan kansa ba? Tunda an ce sai ya zamana bayan sun yi imanin kuma basu cako da imanin su da zalunci ba, basu taba yin zalunci ba, ce to a cikin mu waye bai taba zalunci ba? Qala, sai manzo Allah ya ce laisa kama ta qulun, ai zalunci anan ba irin zaluncin da kuka fahimta bane. Alam tasma'u ila qawli Luqman ibnihi, ba ku ji maganar da Luqman al-Hakim ya faɗa ma ɗansa bane, yace ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim, yace ya kai ɗana kada kai shirka ma Allah, domin shirka zalunci ne mai girma. Kaga ashe zaluncin da ake nufi anan shine zalunci da shirka. Eh, kuma wannan kaga dai nuna mana ashe duk wanda yace maka wai zai karanta alqur'ani da molan ka ya fahimci qur'anin ba tare da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, wannan halaka zai. Kaga yanzu ba sahabbai ne da aka saukar da alqur'anin a gaban su amma ba su iya fahimta ba sai da manzon Allah ya musu bayani. Ga ayar da ta fassara ayar a cikin qur'ani amma sahabbai ba su gane ba sai da manzon Allah ya nuna musu wancan ayar ita ce ta fassara wannan. To yaushe kuma wani zai zo a ƙarshen zamani shekara 1400 da yafi tsakanin shi da alqur'ani, kuma yace wai shi zai karanta qur'ani da molan kansa, zai yi bayani kuma baya buƙatar bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaushe mutum zai dauki wannan aqidar? Saboda duk wanda yace ma shi dan qur'ani zalla ne, wai abin da yake so ya nuna maka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo iya abin da ya kawo mutane kawai ya mika musu qur'ani kawai ya tafi abin sa, bai ce komai ba, kawai qur'anin kawai ya kawo kawai ya tafi abin sa, ba bayani. To ai kuma kaga ba amfanin kawo qur'ani kenan, domin in dai har za a ce in an saukar da alqur'anin kowa yayi fahimtar qur'anin da molanka, to ba bukatun a turo dan sako, da sai ayi ruwan qur'anai kawai daga sama kowa ya dauka ya kama aiki chicken. Amma tunda kaga an turo maka dan sako ya kawo maka sakon, to ya nuna fa cewa ba za ka iya fahimtar sakon ba sai dan sakon yayi maka bayanin sakon. Dole sai yayi maka bayani, dole sai maka bayani. Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Kaga muhalli shayd litubayyana linnasi, kai ma mutane bayanin, bayanin me za a yi musu, ma nuzila ilayhim, abinda aka saukar musu na alqur'ani. Kaga kenan ashe abinda aka saukar na qur'anin waye zai bayanin shi? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To shi kai kuma da ka zo kawai, kawai wani yazo ya ci dumamen sa ya masa karo, kawai fito ya tsaya ce mutane wai duk hadisan Bukhari da Muslim wai duk kuyi watsi da su, wai shi kuma a zo wajen shi shi zai karanta qur'anin yayi bayani? Yanzu ya zama shine madadin manzon Allah kenan, ya zama shine litubayyana linnasi kenan, shine mai yima mutane bayani. Yaushe hankali zai dauki wannan? Sannan idan ka ce ma kai dan qur'ani zalla ne, tambaya na a maka na farko da wace ruwaya, da wani shudu da wucin waya za ka rata qur'ani? Idan ka ce ruwayan warshi ne, kamar yadda wani ya ce wai a abin da yasa suka karyata Bukhari, saboda ai Bukhari ba sahabi bane ba ma tabi'i bane, shi yasa suka karyata shi, saboda bai ma ga manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama, to kafin a haife shi da wasu hadisai ake addini, to kai ma yayin mu tambaye ka shi imamu warshin sahabi ne shi? shi ma warshi ba sahabi bane to kafin a haifi imamu warshi da me yake karanta Qur'ani da har kake cewa ruwayan warshi kafin a haifi kai ba ma warshi ba imamu Nafi malamin imamu warshi shi din sahabi ne to kan a haifi imamu Nafi da me yake karanta Qur'ani har kake cewa kira'an Nafi da me yake karanta Qur'ani kafin a haife shi saboda ka ashe kenan in dai har Qur'ani zalla zaka yi baka san ka ji hadisan da suka zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Qur'anin ma ka karanta mana da ruwayan da ka karbo ta kai tsaye daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in har aka samu mutum daya tsakaninka da manzo Allah wajen karatun Qur'ani to ai hadisi ya shigo kuma hadisi ya shigo domin ta hanyar da aka bi aka samu hadisi haddathana 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 zuwa sahabi zuwa manzo Allah wallahi ga Qur'ani yazo ha Qur'ani ina yawan bada misali akwai wani lokaci da naje Kano Udil laji nayi wa'azi da daura a Udil ina dawowa a mota sai na gamu da wani dan kalakatu a cikin mota to sai ganni da littafin fiqhul muyassar ina karantawa sai ya karba littafin sai tuduba haka sai ce min mallam duwaye dan hadisan fa duk ƙarya aka dinga yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi inda zaka rike zallan alqur'ani da ka huta sai nace musu to yanzu duwaye nan hadisan duka bola ne kenan sai mun dukan su ƙarya aka yi wa manzo Allah ba wani hadisin da yazo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai nace to da me za a yi addini kenan sai ce qur'ani sai nace mishi to shi wannan qur'anin da yake hannunmu ya akai ka samu tabbacin cewa shine Qur'anin da manzo Allah ya zo da shi ba a canza ba sai ce ai ga aya nan a suratul fussilat la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid nace to ai abun mai sauki ne ita kanta la ya'tihil batilu ya akai ka samu tabbacin cewa daga manzo Allah ta zo ita kanta ayan da tace Qur'ani ba a ƙari a ciki to waye sanin shi ka cewa ita din ma ƙara ta akai waye sanin shi ka cewa ita din ma ba ƙara ta akai ba ai ita din ma mai yiwa ƙara ta akai yayi shiru nace to in har an saukar da laya atihil batilu ba a gaban ka ba kuma kai yadda da ita ba tare da ka ga lokacin da ake saukarwa ba to ba dalilin kuma da zaka cewa baka yadda da inna mala amalu bin niyyati ba ba dalili baka da wani dalili ai kawai sai mi sai rufe littafi na sai mi komin kayana ai babu hujja ai to yanzu salloli in aka ce ka kasafta sallolin nan guda biyar a zallan Qur'ani tana naka samu shi tana naka samu ai shi yasa lokacin da Sheikh Kabiru Gombe yayi tambayo guda ɗari ma ɗan kalakatu sai ɗan kalakatu yazo amsawa sai abinda ake ce wai motsi yafi labewa dama shiru yayi yafi mishi alheri wallahi a hakan wai ya bada amsa to tambayar ita ce an ce maka tunda Allah ne yake bayani akan iddar matar da ta gama al'ada da wacce bata fara al'ada ba sai ya ce wallahi ya isna minal mahidi min nisa'ikum inil tabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna Allah sai ya ce to waɗanda ya isna minal mahidi sun ɗebe tsammani daga zuwan al'ada shekaru ya kai ba sa tsammanin al'ada za ta zo musu da kuma wallahi lam yahidna da kuma waɗanda ba su ma fara al'ada ba Allah sai ya hada sai ya ce to fa iddatuhunna thalathatu ashhur iddansu wata uku ai aya na mata taqdim mahqu ta'khir saboda kar wannan galakatu ya juna ya ce ko ayan kudadin ma bai iya karantuwa daidai ba ai to a wajen sai Allah ya ce inir tabtum in kun yi kokonto to iddan su wata uku sai shi malam Kabir Gombe sai ce to in ba a yi kokonto ba kuma fa tunda an ce in kun yi kokonto wata uku to in ba a yi kokonto ba fa wai da tashi ba da amsa sai ce wato ai in ba a yi kokonto ba wai sai a koma suratul baqara wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru sai su yi jini uku sai nace oh dan Allah yanzu mun banda dan sul basirati ana magana matan da ta gama jini da wacce bata fara jinin ba kuma kace idan ta jini uku to ta ina za ta ga jini ta ina za ta ga jini wannan ta gama jinin jinin ya daina zuwa mata wannan kuma bata ma fara jinin ba kuma kace idan ta jini uku to ta ina jinin zai zo to ai har in ta samu cikin ya tarabbasu nabi an kusin salatata quru inda tana cikin wannan ayar to ba za ku ta fado cikin wannan wallahi ya sunan bilal mahidi min nisaikum ba ba za ta fado cikin wannan ba to kaga kenan ashe duk wanda yace maka shi qur'ani zalla zai bi kuma kansa dai take din addinin ba za ka iya gane addinin ba dole sai da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya maka bayani kamar yaushe zaka zo ka ce wai kai wai addini zaka bi wai ma duk a watsar da hadisan bukhari da muslim kai kai a zo a saurari bayani daga wajenka kaga wannan ai ba magana ce mai yiwa ba ba magana ce mai yiwa ba zaka duk wanda zai yi addini to dole ya karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wai abinda dan kala kato yake so shine wannan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da muke cewa a daina fada karatun da ake anan na 40 hadith a sabar da lahadi a daina addinin cewa manzo Allah ya ce shi ya tsani ya ji an ce annabi Muhammad ya ce shi baya so to me za a yi kenan mu musulunci inda ba mu ce annabi Muhammad ya ce ba to mu ce wa ya ce a ce waye ya ce saboda haka duk wanda zai yi addini jama'a dole ya hada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dai taba yiwa kai addini zalla da qur'ani zalla ba hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan ba bai yiwa bane wannan ba mai yiwa bane eh domin tun daga wajen sallah tun daga sallah da ka fara kuma kanka ko dai ka koma hadisi ko kuma ka fada rijiya tun daga sallah tambayan farko da zaka fara yi ma dan kala kato a sallah a cikin qur'ani ina bayanin kiran sallah eh akwai wa idza nadaytum ila salati akwai ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati to kiran sallah mun ji kiran sallah to yaya kaifiyan kiran sallah yake ladan ko zai dauki loudspeaker ne ya ce jama'a ku zo ku yi sallah ko yaya za a yi yaya ake kiran sallah na dai kenan na biyu ina hukuncin ta da iqama a sallah waye ya ce an zo sallah ta da iqama ina ayan ta da iqama ita na uku ina ayan kabbaran harama take a sallah ina ayan da aka ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati fakabbiru a wace aya aka ce ai kabbaran harama sannan na hudu ina ayan da tace ayi karatun fatiha a sallah wa yace ayi karatun fatiha a sallah mai waka ce ai an ce faqara umma ta yassara min alquran to inna ga dama dan ya zuwa ihdinas siratal mustaqim allahumma ta yassara min alquran yayi abin da ya sawaka yayi shikenan ina an da tace dole sai an karanta fatiha sannan aya ta ce ya ayyuhal ladzina amanu ruku Allah ya ce ayi ruku to ina warfa'u kuma wa ya ce ka dago daga ruku ina ayan dagowa daga ruku kaga wannan ita ma tana bukatar a samu ta qur'ani ina ayan dagowa daga ruku ai indai zaka yi qur'ani zalla to cewa kai ya ayyuhal ladzina amanu ruku wasjudu ku yi ruku ku sujada daga daga ruku ta zalce zaka yi zuwa sujada ina ayan da tace warfa'u sannan idan an yi sujjada wa ya ce ka dago daga sujjada ba ce ka dago sannan in ka dago daga sujjadan me da yi zama da kai ko miƙewa dan yayin ka ba mu ayan ina wajilu su take a qur'ani wa ya ce ka zauna ai ba inda ka ce ka zauna da ka duk wanda zai addini da qur'ani zalla to in yazo sallah kawai tsayawa dai daga tsayuwan sa faqara umma ta yasmi alquran yayi maliki yawmiddin yayi ruku'u daga ruku'u yayi sujjada daga sujjada ya tashi da babun shi shikenan gabobin sallan da suka zo a qur'ani kenan sauran duka a hadisan manzon Allah suka zo sallallahu alaihi wasallam sannan in ka zo a lola ma ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati Allah ya ce faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiqi da kuma wato ainihin hannunku zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum sannan ku shafa kawunanku wa arjilakum ila alka'bayn da kafafuwanku zuwa idan sawu wannan ayar ina kurkuran baki yake a cikin ta ina shakar ruwa yake a cikin ta dai ina suke kaga duk ba inda naka samu wannan dole sai ka dawo zuwa ga ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kaida Allah ya samu dace to ka san da wannan aka sa mutane suka daina sahabbai da su kan hadisai sai wani kawai ya zo daga ƙarshen zamani kawai ya ci dumamen shi yayi mishi karo kawai sai ya zo ya ce wai Anas bin Malik ya rawaito hadisi wannan hadisin ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a samu wani daƙiƙi sai tashi ya zagi Anas bin Malik yanzu ba toshewan basiran mutane ba Anas bin Malik da ya shekara 10 yana hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe wai shi ya zagi manzon Allah wai wanda daga katsina ne zai wanke manzon Allah daga zagin Anas bin Malik ya mishi ka gaya mun yadda wannan karatun zai dauki kwakwalwanka ka gaya mun yadda wannan karatun zai kama kwakwalwanka a ce yanzu Anas bin Malik bai san darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisin da ya zagi manzon Allah to in Anas bin Malik kwakwalwansa bata san darajar manzon Allah ba sai kai da ka zuwa ƙarshen zamani kai da baka ma ga manzon Allah ba baka ma san manzon Allah a zahiri ba ga waɗanda suka zauna da annabi komai nashi su suka rawaito kawai shikenan sai ka samu wani daƙiƙin yaro matashi ya tashi ya duddura ma sahabban manzo Allah ashir wai shi kuma da suno yana ba manzo Allah kariya bayan ga manzo Allah yana cewa la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina eh ba yanda zaka ce kana darajar ta manzo Allah kuma baka darajar ta sahabbansa wannan ai kuma kariya ne kace manzo Allah mutumin kirki ne amma duka sahabbansa mutanen banza ne a'a ai kamar ni ne yanzu in same ka ace baka mallam Abubakar kai mutumin kirki amma matsala na da kai duk inda ka tashi abokanka mutanen banza ne to yanzu ana zaga kai na zaga ta ya za ai ace kana da abokai sama da 1000 sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da 10,000 kuma dukansu mutanen banza ne dukansu mutanen banza ne sai ƴan tsiraru kuma dalibansa ne su ne yanzu idan aka zo aji sai aka ce ga malamin aji nan ya karantar da dalibai 20 18 sun iya karatun sun fahimci abin da aka yi biyu ba su iya ba to sai a ce laifin daga waɗannan biyu ne matsalan daga wajen su amma sai aka ce biyu ne suka iya 18 ba su iya ba wa za a tuhuma malamin za a tuhuma bai iya koyarwa ba to yaushe za a ce manzo Allah ya koyar da sahabbai sama da 1000 dubbannin sahabbai kuma ka zo ka ce wai ka kirga wasu tsiraru guda 5 wai a cikin su sune kadai na galtattu duk sauran mutanen banza ne to wa ka zaga malamin su sallallahu alaihi wa sallama eh Allah ya samu gama lafiya malam yace wala qad bayyanat kalimatu tauhidit tauhida a'zama bayanin wa akmalahu malam yace hakika kalimar tauhidin nan ta la ilaha illallah ta yi bayanin tauhidi mafi girman bayani mafi kamalan bayani ta yi bayanin tauhidi daki-daki filla-filla komai ya zama a fili a bayyane wa hadhihi al-kalimatu al-azima la ilaha illallah wannan kalma mai girma ta la ilaha illallah hiya allati shahida Allahu ta'ala biha li nafsihi ita ce kalman da Allah da kansa ya shaidantar ma kansa da wannan kalmar wa shahida biha lahu mala'ikatuhu mala'ikunsa suka shaida mishi wannan kalmar wa ulul ilmi min khalqihi da kuma ma'abuta ilimi cikin halittunsa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisri la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah ya ce shahida Allah Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa yadda lamarin yake shine babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi kadai wal mala'ikatu haka nan mala'iku su ma sun shaida wa ulul ilmi haka nan ma'abuta ilmi su ma sun shaida qa'iman bil qisti Allah yana tsaye ne da adalci la ilaha illa huwa
babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi kadai al-azizul hakim Allah shine magwayi mai hikima fala ilaha illallah malam yace la ilaha illallah kalimatul islam ita ce kalmar shiga musulunci duk wanda yazo dai shiga musulunci yanzu to sai a gabatar mishi da me la ilaha illallah dai take shiga musulunci ba yanda zai mutum ya shiga musulunci ba ta wannan hanyar wannan kalmar ba la yasihu islamu ahadin illa bi ma'rifati ma wudi'at lahu musuluncin wani ba zai taba inganta ba har sai ya san abinda aka aje la ilaha illallah dan shi wadallat alaihi kuma abinda kalmar la ilaha illallah ta kunsa ta yi nuni zuwa gare shi wa qabulihi sannan sai ya karbo abun gaba daya walin qiyadi lil amali bi sannan ya tsayu wajen yin aiki da wannan wa hiya kalimatul ikhlas al munafiyatu lishirk la ilaha illallah ita ce kalmar da ita ke nuni zuwa ga tsarkake Allah shi kadai tare da kore shirka domin in dai har zaka yi la ilaha illallah to abu na farko kafin aje zuwa ga bautan Allah shine kore bautan duk wani abin da ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba to bai da haƙƙin bauta bai cancanta bauta masa ba bauta haƙƙin Allah ne shi kadai wannan shine karatun da ya zama wajibi akan kowa ya fahimta wannan dole ne wajibi ne akan kowa ya gane haka cewa duk wani wanda ba Allah ba a sama da ƙasa to yana matsayin bawan Allah ne bawa kuma baya bauta ma bawa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan duk wanda ke sama da ƙasa Allah ya ce zai zo gaban Allah ne dan tashin kiyama a matsayin bawa bawa saboda haka dole kowa ya gane wannan karatu dole ne ai kuma dole ne a yi ma mutane bayanin cewa ba a bauta ma kowa in ba Allah ba dole ne a yi ma mutane wannan bayani dole kuma kowa ya gane wannan karatu dole kuma kowa ya yadda da wannan karatu cewa ba wani abun bauta in ba Allah ba la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ba a bauta ma kowa faro daga mala'iku ba mala'ikan da yake da haƙƙin bauta haka manzanni ba wani manzo ko annabin da yake da haƙƙin bauta kowane annabi kowane manzo ana darajar tashi gurgudan darajar da Allah ya bashi na manzan Allah na annabin Allah kowane mala'ika ana darajar tashi gurgudan darajar sa na mala'ika amma ba wanda ya haura kujeran Allah ya zama sa'an Allah babu sama da ƙasa babu to kaga ko an ce karka bauta wa mala'iku an ce karka bauta ma annabawa tai kuma ba maganar wasu kuma wanda ba annabawa ba ba maganar wani wanda ba mala'ika ba kuma wannan karatun ba na bauta ma Allah shi kadai wallahi shine karatun da mutane sun gane sun ki ganewa kowa ya sani cewa bautan nan haƙƙin Allah ne shi kadai amma kuma an ki a ba ma Allah haƙƙin sa shi kadai kowa ya fahimta ba wanda bai gane ba duk wanda kaga yana bautan wani Allah ko yana musu akan bautan Allah shi kadai to kin gane wansa na gangane kin gane wansa na gangane shi yasa har zaka ji mutane in an zo ana magana a bauta ma Allah shi kadai sai ka ji mutane suna magana wai ba a faɗi magana da usuludi ba to duk wanda kaji an masa wa'azi ya ce ba a gaya mai da usuludi ba to ya gane ni ya fahimta ne duk ai shi karan kanshi gane cewa ba a faɗa da usulubi ba sai dai ya gane karatun kafin ya gane ba da usulubi aka faɗa ba eh ya gane ni duk wanda ka ji yana cewa ya faɗa da usulubi wallahi ya gane karatun ai a yanzu misali mutum ne ya zo same ka kana cikin talauci sai ce wani barin taimake ka sai ya ciro 1000 sai ya wulla maka sai ka ce ai bai baka kudin da usulubi ba to ai shi kanshi rashin cewa ba baka kudin da usulubi ba ka gane wannan din kudi ne din ba baka gane ba
inda baka gane kudi bane ma cewa da kai ya jebe ka da dutse haka ne ko baka ba to tunda ka ji mutum bai ce maganan bautan Allah shi kada din nan ba haka bane sai ce wai ba a fada da usulubi ba a to ya gane karatu kawai ka dawo ka bauta ma Allah shi kadai iya maganan gaskiya ke ka dawo ka bauta ma Allah shi kadai a to dan Allah jama'a ka ce wai wanda yake bautan wani Allah wai sai an mai karatu da usulubi shi bautan wani Allah usulubi ne shi ha shi bautan wani Allah shi din usulubi ne ai in ka karanta alqur'ani zaka ga ba abinda Allah yake zafi aka yake kausasa harshe irin maganar tauhidi dan ba wasa wannan fannin ba wasa wannan fannin dan gatan da mai karantarwa zai yi wa mutane maimakon ya lallaba su akan tauhidi su je su mutu da shirka Allah ya sa su auta wanda ya musu zafi a duniya akan tauhidi ai zafi su zage shi su ci mutuncin sa su yi mishi kazafi su ce mishi mai raba kan mutane duk a gama amma in an je lahira da su yi farin ciki da shi wallahi in an je lahira wallahi da su yi farin ciki da shi da su yi farin ciki da shi saboda haka duk abin da za a yi duk abin da za a yi kada ka kuskura kai wasa da tauhidinka wallahi kar ka yadda duk abin da za a yi wasa wasa amma banda wasa da tauhidi duk wasa wasa amma banda tauhidi kai kokari ya zama ne tauhidinka kana kokarin tattala shi sama da yadda kake tattala jarinka ka san dai ba abin da mutum ke tattalawa irin jarin shi ko in ya ga shago ya dan rami hankalinsa ya tashi sai ya ga ya ciko to irin wannan tattalin ya kamata ka dinga yi wa tauhidinka karka yadda karka yadda ka tsaya a bautan Allah shi kadai wannan shine iyakatanka duk da an je lahira Allah da kansa ya fadi a hadisul qudsi yace ya kai dan adam law balagat dhunubuka anana sama inda zunubanka da su kai cikin duniya har su fara tabo sama thumma laqitani la tushriku bi shay'a sai mu gamu da kai amma a cikin wannan tarin zunuban ba shirka yace la ataituka bi qurabiha maghfira ni ma zan zo maka da cikin duniya na gafara sai ta taba sama to yayi saura zunubi cikin duniya gafara cikin duniya saura me saura tafiya aljanna amma kaga Allah ya ce ya zamana a cikin abin da ka je da shi gaban Allah babu me ba shirka ba shirka eh kuma musamman yanzu da ake kawo mutane miyagun aqidu har a zuwa karanto da mutane karantar da mutane wai akwai wata aqida wai aqidar komai Allah ce maka wai kai ma Allah ne ha ai kai karan kanka ka kalli kanka daga kallon kanka ka san wallahi a babin ka zama Allah disqualified ne kai kai ma ka san ba ka da qualities din zama Allah kai ma ka kalli kanka kawai ka san duk wanda ya ce maka kamar ba wanda kai kare kai ce maka mai girma gwamna ai kai ka san isgil yake maka ai ka san isgil yake maka eh kai ma ka san isgil yake maka to balle kawai wani ya zo ya ce maka wai kai ma Allah ne yanzu ka yadda cewa kowa a Bauchi ba gwamna bane amma kuma ka ce wai kowa a duniya Allah ne in har ka yadda cewa gwamna gwamna wanda ku za ku bi layi ku dangwala masa ƙuri'a amma yana da wata power da kai baka da shi yanzu gwamna in ya ga dama sai ya tsaya a nan wajen ce duk gidajen nan daga nan har guntun da duk ai label da su a rusa su kuma ya kwana lafiya kai in gashi saka tafi daga fara rusa ka tangan mutane yanzu nan ka yadda gwamna daban kai daban to yaya kuma zuciyarka za ta gamsu cewa wai da kai da Allah ɗaya ne in har ka yadda a duniya akwai wanda yake sama kai kana ƙasa to ina kuma ga Allah da yake saman kowa al'ala mafi ɗaukaka a ce maka kai Allah ne eh ke sa ake rawaitowa wai wani cikin magabata sarki ne sai wasu suka zo mishi daga wani gari irin masu aqidar komai Allah sai aka ce ma sarki dan ka shi dai kai baki manyan mutane ne su kowa a cikin su ya ce shi Allah ne sai aka je aka samu musu masauki mai kyau sai aka kulle su a masaukin yau ne za ka kawo abinci gobe ne za ka kawo abinci shiru sai suka yi korafi wa masu gadi cewa a gaya wa mai maltaba babba bakin sa yunwa zai kashe su yace a'a eh mai maltaba yace ina ai aje a gaya musu ko dai su yadda su ba Allah bane a ba su abinci ko kuma su yadda su Allah ne zauna haka dan Allah bai cin abinci ai yanzu kaga tun daga yunwan cikin ga yunwan cikin ga ta nuna maka kai ba Allah bane ai tun daga yunwan cikin ka ah me yasa da Allah ya zo magana akan annabi Isa da mahaifiyarsa nana Maryama sai ya ce me mal masihu ibnu Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun sai ya ce me kana ya'kulani at'am Allah ya ce da annabi Isa al-Masihu bai kasance ba face manzo ne wanda gabanin shi manzanni sun shude mahaifiyarsa kuma siddiqa ce sai Allah ya ce kana su biyun sun kasance ya'kulani at'am suna cin abinci me yasa Allah ya ce suna cin abinci anan saboda me saboda shi baya ci daka masu cewa annabi Isa Allah ne masu cewa nana Maryama Allah ce to su gane fa shi Allah baya cin abinci shi kuma almasihu da mahaifiyarsa Maryama suna cin abinci to kaga kenan ashe in dai za a kawo shinkafa da wake ka nada kafa ka kalmashi to wallahi kai ba Allah bane eh kai ba Allah bane eh ba ku ganin wani da yace wai yana aqidan komai Allah sai aka samu wasu matasa daga Kano su mallam Anas Idris sai suka bi shi garin su suka ce sun zo muqabala da shi aka aqidar komai Allah ne sai aka samu wai bai da lafiya ci a kana Allah kuma kana jinya ha kai ba yanzu ka je gai da mara lafiya sai ka ce Allah ya sauwake to yau kuma ga Allah ya zo gai da shi ba lafiya to waye sauwake kenan waye da sauwake a ba kana zazzabi kuma kace kai Allah ne a a haba haba saboda haka dole ne a yi ma mutane bayani mutane su gane cewa Allah ɗaya ne ba abunta mu wani in ba Allah ba ko mutane ba su fahimtar wani abu yanzu da ka ji mutane ana magana abunta mu Allah shi kadai sai ka ji wani ya zo yana ce wai ƙasa tana fama da halin da ake ciki ana kashe mutane ku kun zo kuna magana wai addini magana aqida wai yanzu ya kamata a maida hankali ne akan kashe mutanen da ake to yanzu din ana kashe mutane sai a daina cewa mutane ku bauta ma Allah shi kadai saboda ana kashe mutane okay yanzu kai kenan in ba a daina kashe mutane ba kai ba za ka bauta ma Allah shi kadai ba kenan sai an daina kashe mutane ana ta kisa a can wajen ku kun zo kuna maida hankali wai akan wai tauhidi to da karayu a shirka ba gonda a kashe ka mutu a tauhidi ba ai amma ka sauki da karayu a shirka ka gonda ka mutu da tauhidi ya bi sauki lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da tauhidin an gaya maka a zamanin jahiliyan ba a kisa ne ba a kashe mutane ne a lokacin me yasa da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce ka fara ce musu ku bar kisan kai ba sai ya ce ka fara ce musu ku bauta ma Allah shi kadai lokacin da bautan Allah shi kadai ya shiga jikinsu sai suka daina kisan ka mu ma yanzu da bautan Allah shi kadai zai shiga jikin mutane wallahi da an daina kisan ka ne da an daina mutun ya alakanta zuciyarsa da Allah duk wayannan in kidnapping din mutane da suke dan me suke yi ne ka ba neman kudi suke yi ba to inda sun yadda Allah ne ke bayarwa da sun hakura abinda suka samu a wajen mutane ta hanyar haram Allah zai kawo musu shi a yanda suke rashin gane haka shi sanya suka shiga cikin kidnapping suke sace mutane eh to shugabannin kasan ba su shirya su yi maganin kisan ba to ai kai wanda a gyara maka imanin ka ko baka ji dadi a nan ba in ka je can aika huta in ka je can ka huta amma an barka kai ba ga ya maka bauta ma Allah shi kadai ba sannan kuma baka tsaya akan wato baka ji dadin duniyar ba to me kai kenan eh Allah ya ji kan mallam Daurawa ba da ya mutu ba wai wani ya kira shi yace mallam ana biki a gidan gwamnati sai rawa ake yi malam ka tura hizba su yi kai me yace ya kiya tura din sai ce to ashe kenan mu talakawa mu aka raina kaza kaza mu ake kamawa yace Allah sarki bawan Allah ba ku talakawa ku aka raina ba ku talakawa ake tausayi ku talakawa ku ake tausayi su wayennan ka bar su ko ba su mori can ba sun mori nan to kai kuma yanzu mun ga ka kama hanyar da in baka mori nan din ba kuma can din ma ba za ka mora ba to sai mu tare ka maimakon ka bata nan ka bata can wanda a kore a nan din can din a gyara maka shi ta yadda baki kai eh amma kaga talakawa ba za su gane wannan karatun ba eh su da ma karatun da talakawa suka fi so in an zo a sako masu mulki a gaba a ce in masu mulkin nan sinan mu la'anan mu ɗan wuta nan ne zaka ji kabbara yana tashi ana cika masallaci amma da za a ce talakawa ku bar sata talakawa ku bar ƙarya talakawa ku daina zina talakawa ku daina kaza to ba za ka daga mutane ba saboda galibi mun fi son mu ji laifin wasu sama da namu kuma ni abin da nake ɗauka wajen kadantarwa eh mahaifina shi limamin wannan masallaci yana yawan maimaita mu in ka tashi karantarwa to ka maida hankalinka akan waɗanda suke gabanka duk wanda bai wajen karatu ba ruwanka da shi ba ruwanka da shi yanzu in nazo yanzu ku ga kuna a gabana sai na tsallake ku sai na tafi ina ta wa'azi ma gwamna ko shugaban kasa wataƙila har wa'azin ya gama har Facebook su goge wa'azin karatun bari sai gaban shi kuma da kuke gabana din kuma ban gaya muku abin da zai amfane ku ba to me aka yi kenan ku yanzu ku me ya amfani zuwan ku yanzu me mu rabon ku da wanda ya zo na tsallaken titi kuma ba ku samu abin da zai amfane ku ba to amma yanzu ku da kuke gabana ku ne zan gaya muku ku bauta ma Allah shi kadai kowa ya sauke hakkin da yake kansa kar ku cuci iyalan ku kar ku cuci makwabtan ku kar ku zalunci ɗan uwan ku kula da haƙoƙin da suke kanku ko su wasu gyara ba kai ka gyara sai Allah ya gyara maka amma kaga mun talakawa ba mu san kallon wannan wazi in kaji ana cewa kaga malaman Allah masu faɗan gaskiya ba sa tsoron kowa to masu zagin shugabanni ne su ne malaman Allah amma ka gane malamin Allah shine wanda zai gaya maka gaskiya kai to a wajen ka shine malamin Allah wanda zai gaya maka gaskiya kai shine malamin Allah umarin gaya muku na wallahi kun ga a Najeriya wa'azi ma talakawa ya fi wahala sama da wa'azi wa manya amma ba kowa ne gane wannan karatun ba eh din yanzu kai wa'azi wa manya ka gaya musu abin da bai dace ba suke yi ka gaya musu abin da ya kamata su gyara ba mamaki ma na farko karatun kan ba zai isa gare su ba na biyu kuma in karatun ma ya isa ba da lokacin hawa Facebook ya maka comment amma talakawa fa in dai ka gaya mu talakawa gaskiya to sai sun zage ka wannan tsarin talakan Najeriya kenan in dai ka gaya mai gaskiya ne zage ka to ya za ka yi da shi sai ka daina gaya masa gaskiya dan kada ya zage ka ai ba haka bane eh shi karantarwan addini ba political appointment bane ko wani abu ballan da naka ce ku ga dangwalar ƙuriya kuka daura liman akai a'a Allah ne cikin ikon sa ya dauki liman a matsayin ma'aikaci da haka abinda Allah yake so zai faɗa muku ba abinda ku kuke so ba abinda Allah yake so shi mai karantarwa zai faɗa muku ba abinda kuke so ba abinda Allah yake so din nan shine abinda kuke bukata ku kuma galibi abinda kuke so to ba shi kuke bukatan ba ba shi bane eh saboda ga kowa baya so a tabo shi kowa baya so a tabo layin su kowa ya fi jin darin an taba layin wasu to kuma babu inda za a kai ba inda za a je kai har yanzu kana nan da matsala ta taso ka ce an sa maka hannu an yi sata ka ce a je wajen dan duba an yi kaza gashi koki nan sun maka yawa kuma ka ce wai a gaya ma shugabanni gaskiya kai me za bari a gaya ba gaskiya ba kai ga asalin wanda ya kamata faɗa ma gaskiya nan kai mai sauraron wazi kai kamata faɗa ma gaskiya wanda bai sauraron wazi ya raka da shi innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a'a idza wallahu mudbir mutun ne ya kurince kurma ne ka zo ka same shi kuma kana ta masa magana to me za ka yi ai wani ka koma zuwa wajen mai ji ka gaya mishi eh wannan shine wai laqad asmata launa da ta hayyan walakin la hayata liman tunadi eh wani ne yaga wani yana tawazi yace oh wannan wa'azin da kake yi da wa masu rai kake ma wa'azin da yace a ce sun ji ka amma galibi wanda kake musu wa'azin batatu ne eh haka galibin talakawa suke sai dai kai Allah ya yafe mana eh la tuno da wata kissa ne na wani magabaci eh liman ne ya zo ya tsaya akan minbari yayi wa'azi kowa yana kuka da ya fita babban masallaci sai samu an sace takalmin sa eh da ya juyo ya kalla cikin masallaci ga kuma kowa yana kuka yace kulluna ya biki idan fa man saraqan ni'al yace to gashi dai kowa kuka yake a masallacin dan Allah ba ya sace takalmin nan kenan eh kowa yana ta kuka wa'azi ya shiga jiki to waye ne dan yi break din kuka yanzu sace takalmin kuma ya ci gaba ai Allah ka yafe mana dan haka Allah ya malam yace wahiyal kalimatul fariqatu bainal kufri wal islam kalmar nan ta la ilaha illallah ita ce kalmar da za ta bambance ta rarrabe tsakanin kafirci da musulunci wa biha bu'itha jami'ul anbiya'i wal rusul da ita aka aiko dukkanin annabawa da manzanni wal mursalin da manzanni qala ta'ala Allah yana cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut hakika mun aika ma kowace al'umma da manzo muka ce ku bauta ma Allah shi kadai ku nisanci bautan tagut tagut malamai suka ce shine kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibada duk wanda aka bauta masa koma bayan Allah kuma yaji ya yadda ya cancanta a bauta masa to ya dawo tagut ibnul qayyim ya ce ma'anan tagut shine kullu ma tajawaza bihi al'abdu haddahu min mahbubin aw ma'budin aw matbu'in aw muta' duk wanda ka wucin da shi matsayinsa a babin soyayya ka wucin da shi matsayin shi to ya zama dagutu a wajenka ka so shi sama da kima eh domin galibin mutane sun riga sun cika zukatansu da soyayyar bayin Allah wannan yasa soyayyar Allah ta rasa samun waje yadda ya kamata a zuciyarsa duk inda ka ga mutum mai irin makauniyan soyayyar nan ma wani to soyayyar Allah ce ta yi kasa a zuciyarsa shi yasa wani ya samu wannan matsayi ka tasirantu da wani in ka rufe ido shi kake gani in ka bura ido ita kake gani ko yaushe eh kawai kai kullun cikin soyayyar wata baiwar Allah to soyayyar Allah ta yi kasa kenan eh tun saboda soyayyar ki eh zan iya kwana ban ci abinci ba kuma shi ma ya san ƙarya yake eh ita ma kuma ta san ƙarya take ƙarya yake ta sani saboda ban ji muryan ki ba wallahi tun sai ban ci abinci ba ta san ƙarya yake kuma amma kuma za ta ji daɗi eh soyayya kenan ita ba ta san gaskiya kuma ba ta san ƙarya Allah ya samu wani lafiya dan ka indai kana so ka so Allah to dole soyayyar bayan Allah ya kasa a zuciyarka ya zama soyayyar Allah ita ce a sama ko kuma wanda ka tsorace shi sama da yadda kake tsoron Allah domin duk wanda ya san Allah to ba dai tsorace bawan Allah sama da kima ba dan in kaga kana tsoron bawan Allah sama da kima to tsoron Allah ne yayi karanci a zuciyarka dan in tsoron Allah yayi karanci a zuciyarka to nan ne zaka gane kowa ba abun tsoro bane in ba Allah ba amma lokacin da tsoron Allah yayi karanci a zuciyarka to lokacin ne tsoron wani Allah zai hauhawa a zuciyarka amma in tsoron Allah ya samu tabbatuwa a zuciyarka zaka gane mutum duk matsayin shi a duniyar nan wallahi ba abun tsoro bane domin man khafa Allah khafahu kullu shay wa min amina Allah khafa kullu shay duk wanda yaji tsoron Allah to komai zai ji tsoron sa duk wanda yaji tsoron Allah shi kuma zai ji tsoron komai saboda haka wannan shine
yace wa shahadatu an la ilaha illa Allah al ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai Allah nan abun bauta shi kadai wanda ake nufi da bukata wanda bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bayi da wani sa'a bayi da wani aboki hadha huwa tauhidul ladhi nafa shirkal a'zam wannan shine tauhidin da yake kore babban shirka wa alaihi nusibatul qibla akai aka kafa al qibla wa bihi hukunati dima'u wal amwal da shi ake tsare dukiyoyi da kuma wato ainihin jinan nake wa fasalat darul imani min daril kufr ta hanyar kalmar la ilaha illallah ne aka gane bambancin gidan kafirci da gidan imani wa sahhatuhu billah sannan hanya ta addini tana zama ingantacciya ne da wannan wa qamat bihi shari'a shari'ar musulunci tana tsayuwa ne ta hanyar la ilaha illallah wastaqallat bihi diyana addini yana tabbatuwa ne ta hanyar la ilaha illallah wa hadhihi risala allati as'alu Allah an yaj'alaha khalisatan liwajhihi mallan yace wannan risalan wannan sakon wannan dan takaitaccen littafi da nake fatan Allah ya sanya ta zama tsarkakakkiya dan neman yaddansa wa an yanfa biha khalqahu Allah ya amfanar da halittunsa na fi bayani shay'in min tilkal ma'ani wajen bayani na wani abu daga cikin ma'anar la ilaha illallah fa fiha bi haulillahi wa quwwatihi a cikin wannan littafin da karfin Allah da dace daga wajen Allah bayanu ma'ana la ilaha illallah akwai bayanin ma'anar la ilaha illallah wa bayanu shurubiha da bayanin sharudan la ilaha illallah wa nawaqidha da abubuwan da ke warware la ilaha illallah wa tarafin min fada'iliha da wani bangare na falalan la ilaha illallah wa i'rabiha da mali i'rabinta as'alullahi ta'ala bi asma'ihi alhusna mallan yace ina roƙon Allah da sunayen shi mafiya kyawu wa sifatihi almuthla da sifofinsa mafiya ɗaukaka mafiya daraja an yarzuka lil ikhlasi fil qasdi wan niyya Allah ya azurta mu da ikhlasi wajen manufa da kuma niyyar mu wal ihsani fil qawli wal amal ya azurta mu da kyautata magana da aiki wa an yataqabbala minna bi judihi wa karamihi Allah ya karba daga wajen mu da karamcinsa da kyautansa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne bisa dukkan komai wa sallallahu ala nabiyyina muhammad Allah ya salati ga annabinmu annabi muhammad wa ala abawaihi ibrahim wa isma'il da kuma babanninsa annabi ibrahim da annabi isma'il wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin da sauran annabawa da manzanni wal al was sahab da iyalan manzan Allah da sahabbai ajma'in gaba daya wa sallama tasliman katira da aminci aminci mai yawa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin to jama'a wannan itace muqaddimar da malai kawo wannan littafi da aka duk darasin da muka yin nan da na satin da ya wuce da na wannan satin duka muna cikin muqaddima din don Allah ya kai mu darasin mu na sati mai zuwa insha Allah ta'ala zamu shiga cikin littafin kai tsaye Allah ya yarda Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya mana albarka kamar yadda ake sanarwa muna ƙara maimaita sanarwa gobe Allah ya kai mu bayan sallar azhar ku karfe 1 akwai muhadara wanda Professor Mansur Isa Yalwa zai gabatar a wannan masallaci insha Allah saboda haka gobe karfe 1 da zaran an yi sallar azhar insha Allah ta'ala Professor zai fara gabatar da muhadara daga muna gayyatar dukkanin ƴan uwa da maza da mata akwai wajen mata yi ku muna gayyatar ƴan uwa maza da mata domin halartar wannan karatu insha Allah Allah ya sa mana albarka a ciki Allah ya sa mu gama lafiya sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh